Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin naku
lafiya lau ya naku gurin an yi sallah lafiya barka da sallah
lafiya kalau wallahi barka ta dai
ni dai ban naji an yi sallah amma
baki gani a kasa ba
gaskiya sallah ce da ya kamata gani a kasa na shirya sai dai kuma na ji cewa
kika ga komai a bushe ai sallar ba na kwatan kwacin irin ta ba rashe ta corona
Allah ya kyauta Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari
amin summa amin
to bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishen fata alheri da taya murna za mu fara da gaiso fata alheri da taya murna ga abokin aikin mu Yusuf Mamman a jamhuriyar Niger domin karuwar da namiji da ya samu aka kuma rada mashi suna Ibrahim jiya Juma'a to Allah ya raya Ibro magaji ka san abokin aikin mu Yusuf yana da yaya mata wadda waɗanda ma suka yi aure yaya mata shi da wannan ne karan farko da ya samu magaji to Allah ya raya Ibro muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga sarkin namaran a karamar hukumar Kanam na jihar Plateau Nigeria wato Alhaji Isa Shehu shi ma ya samu karuwar da namiji
Masha Allah.
Eh wanda aka rada mu suna Abdullahi shi ma magaji ne ya samu. To Allah ya sa magaja.
Amin summa amin. Amin. Amin.
Yanzu kuma sai gaisuwar ta'aziya bari mu mika gaisuwar ta'aziya sashen Hausa ga abokiyar aikin mu wakilinmu a da magaran Kamal Abari domin rasuwar dan uwanta wanda ya rasu ranar sallah mamman Nasiru Alhaji Habu Mai Goro wanda ake cewa Falkawo malamin gandun daji a da magaran to Allah ya ji kamar mace Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
amin kuma amin Tosa kuma ta murna na daurin aure zuwa ga iyalan gidan Alhaji Idrisu Yakubu Kadavur Kadan da kuma Alhaji Abubakar Idrisu Muti na auren ƴaƴansu Abubakar Sadiq Idris da kuma Aisha Idrisu Yakubu tata wanda za daura auren a ranar Juma'a mai zuwa wato ranar 30 ga wannan watan Yuli kenan za a yi a babban masallacin Juma'a dake birnin Abuja bayan haka kuma akwai liyafa da aka shirya wanda za a yi a zaurin taro na babban masallacin Abuja din to Allah ba da zaman lafiya kuma Allah ya nuna mana lokacin
amin kuma amin muku tare ba To ba mu shiga babin gaishe gaishen mu zamu mika gaisuwar fata alheri ta abare huce zuwa ga mamman dan Fulani na binnin kwanni da mamman dan Doki da Habibu mai fanta da Salisu mai kaset a binnin Yamai da Usman dan Kano da Malam Ala Ba'are a Yamai da Mariyama magaji a Maradi sai Hassana Yakubu a kasar Mali da Lawali Jakadan Maradawa a Ivory Coast da Idi Kandiradi a kasar Libya Allah sa na faɗi wannan Kandiradi da Habibu Kalala Buwa jihar Difa mai nasara shugaban makarantar mai nasara a Difa da abban dan Ilela a fadar sarkin Ilela Umani gaisuwa zuwa ga al'ummar garin Gidigir da Albakaram da garin Malam da Kasamma a jihar Damagaran da fatar an yi sallah lafiya
to ni kuma ina da wasu yan da shiga gidan ba masu yawa bane na Abare Huce da farko muna mika gaisuwar Abare Huce tare da gaisuwar barkar sallah zuwa ga Alhaji Muhammadu Mai Goro Kwari da Alhaji Ibrahim Iro Breka Kafina da kuma Usman Bala First Bank a Kano to sai kuma Isyaku baban nan Kwari da kuma Alhaji Haruna Kwari Jimaita Yola Adamawa sai kuma Ali Tukur Ganza da Hajiya Habiba Abubakar Ainik Kaduna da Alhaji Aminu Muwa Rigasu a Kaduna da kuma Hajiya Hawwa Ibrahim FRCN Kaduna da kuma Alhaji Usman Hadija tsohon ma'aikacin FRCN a Kaduna da kuma Honorable Shehu Usman shi ma tsohon dan majalisa ne a majalisar jihar Adamawa.
To ni ma bari mika gaisuwa fata alheri ta abare huce zuwa ga Abdul Qadir Goro sai Professor Abdullahi Ribado da Aminu Magashi mai aiki a First Bank Abuja sai Hadiza Umar ta TRO NIT da Abuja da Alhaji Bello Mahmud Babura sarkin Fulanin Ja'in Dawa da Umar Liman dan Fulani gaisuwa a bare huce zuwa ga Zuriya Daini gaisuwa a bare huce zuwa ga Zuriya Daini Sidinina Benin Kudu jihar Jigawa. Allah ya sa na faɗi wannan Sidinina.
Amin.
Ko Sidinina ne ko Sidinina ne to Allah ya sa na faɗa daidai.
Gaisuwa
a bare huce zuwa ga Honorable Abdu Alukori da Aminu Kasti na Bamaina sai Alhaji Ahmadu mai katako a Benin Kudu jihar Jigawa da Alhaji Dan Azumi mai Shanu Mubi jihar Adamawa da fatar an tashi lafiya da kuma fatar an yi sallah lafiya.
Amin. Kuma
aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka.
Haka yake.
A mujaburki nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ci gaba da mika gaishe ga shan sada zumunci.
Insha Allah.
Kai kona kai na bai wa zuciya ta.
Ma bakon da muka raka ya dawo ka san mako da ya shige mun yi bakon wannan fitaccen mawaki da aka fara na Music Man
haka yake
wa mun koro hira kenan lokaci yayi halin nasa
haka
yake baraka ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan a sana'a ta
sana'ar abin nan wake
wato kai ba ka san ka da yake sana'ar ka ce kai ma na san ba za ka rasa sanin kalubalen ba to bari dai aka ce waka ba
eh mu ji daga bakin shi shi ma in hada da dawa
to kalubale abin da zan ce shine ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakar da muke abu ne wanda har yanzu zamu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiyu ba so wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu wa'inda suke sha'awar harkan waka su bar su ci saboda abu ne wanda za su iya sharing din message ko su isar da sakonni ga al'umma.
Tunesa ake
yawan
yi muku kallon maroka
shin to da kwai wa'inda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama daya ba da kwai wa'inda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su danyi wa wani waka irin yabe shi da sauransu sai kuma ƙarshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu so mu kuma fannin mu zan iya ce mu ba haka muke ba ba mu yi amma da kwai wa'anda idan muka yi wa maybe kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba mu da isu
ina aure ne yake na ra'ayi na siyasa ne sa baka da ra'ayi ba ku da ra'ayi
ne to kamar misali kamar wanda ya saba yin waka na dauran aure wato wanda ya saba taba wato fannin wakar soyayya to kin ga ba shi da basira ko kuma ilimin taba wato wakan yaban wani saboda kin ga fati dan fannin wakar soyayya dan fannin kuma yabo yake ga wani irin kai ne kaza in ba kai ba kaza 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 da sauransu kai ne zaki ne menene irin abubuwan
iyawa ne kenan
iyawa ne saboda kalamai hada kalaman ne sai a hankali.
Ai na kike samun basira ta waka?
Eh to ina samun basirar waka wato akan abubuwan da suke faruwa a kewaye da ni. So hakan nake samun idea din waka. Okay, misali kamar misali a ce maybe na zauna da wani friend ina ko na zauna da wani sai na ji labarin akan maybe an yaudari wani to kuma sai na ga yanda aka yaudare shi bai kamata ba ko kuma ya kamata a isar da sakonni kuma mai isar da sakonni yanda misali da ko wanda shi ma yake fuskantar irin matsala maybe an yaudare shi an yi breaking din heart sensa so da kwanda zamu iya shigar da waka wanda shi wancan din idan ya ji wakan zai dauka cewa kamar labarin sa ma ake yi to ta fannin haka kuma zai dan samu kwanciyar hankali kuwa a zuciyarsa in ya ganga shi ashe ma an san da labarin sa ma
so an kire da mana wata
okay ko da yaushe a ko da yaushe tunani na kanki wani zuciya ta na baki wai yau raina ni na baki baby you could I house fa kada ki bar ni baby ga kada ki sani na zubda hawa yeah to shi kira
to wannan wakai ba
eh to ba zan iya ce ga wanda na yi wa ba waka ne kawai na duba akan shi wani ne ke matukar son wata kuma ita kuma ta kita irin ta so shi kamar yanda yake son ta kuma yake kokarin isar da sako zuwa gare ta cewa dan Allah ta taimaka ta waiwaye zuciyar ta gare shi kar ta sashi ya zubda hawaye
to me burin ka harka ta waka
eh to guri na ta harkan waka shine wato ya zaman to idan nayi waka na irin yayi furare da nisa wato irin ya kewaye fadin duniya inda mutane da dama za su san da ni kuma za su san cewa wato da kwai mai irin wannan basira
to a al'adar shirin da muka yi wa mawaki suke
okay
ce mana baki ko ya mana amshi
okay
wani sakai wanda ka zaba
okay
wasu sukan zabi kan kai amma kalilan ne
okay
to wani ka zaba ya rera VOA waga amshi ko baki ko kuma ya sakai wanda ya zaba da
ta eh to bai na rera VOA
ka
na ki ne da okay voice of American, wow 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 wow, nace voice of American, VOA, nace voice of American, ku kunna radio, ku saurari voice of American.
A cikin wani shiri na abin ya huce ne za a saka kuma mukan yi gaita-gaita in kana da wanda kake saka gaya za ka iya gaita.
Okay, ina so na gaida matata wato mai suna Joyria Hassan Ibrahim da kuma ƴaƴana wato Safwan da Salim.
Ba za ka gaida iyaye ba?
Iyaye dai to ina gaida su duk da cewa Allah ya ji kansu. Eh banda su kuma ina gaida waɗanda suke sauraro da yanzu
to ka ce mawaki na ma har ba da wakan nan da rera mura ta murya Amurka ta godiya
kwarai da
gaske to sai ku mako zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake murattaba
insha Allah
bangaren labarai kuma na goma
to
labari ne da muka samu daga hannun Dauda din afan unguwar Jaji Fataskum.
Okay.
To wai ai kuma da labari yace wai wani barawo ne ya fice. Wani barawo ne cike da kai wata bata zai gudu da ita sai ƴan sanda suka kama shi. Kenan da ƴan sanda suka kama shi akai ya magana da aka kai shi ta ofishin ƴan sanda. Mutum barawo zai yi magana akai ta bisa tambayoyi irin da yadda ake nan Jaji ofis zai yi magana. To shi ke nan sai can sai komandan ƴan sandan ya shigo. Da ya shigo sai ya kafa ma mutumin ido bai ce mishi kala ba don ya ji abin da ake ciki. Ya kafa ma mutumin ido
za a yi cafta wurin nan.
Shi ke nan sai daga can sai komandan ya ce kai ku ban san waɗanne irin masu bincike ba ne ku da ganin wannan mutumin ai kun san cewa kurma ne. Ai kuma ce magana kuna ganin kurma ne ai din da ganin mun ido hidin muka ido
hidin
da shi na san cewa kurma ne
da gane kurma ne
da gane cewa kurma ne sai ya ce miki kai ta kika tafi da a ce kurma ne tun tun da ana ta magana ya kasa wai
ya haka
to sai ya ce miki kai ta kika tafi yi tafiyar ka ni ke nan bu
sai ya tashi
ni idan kai ne wannan
ai
dan sandan nan ne neman tambayi kai sa'o'i kana magana ya kalsawa ya zagaye
fadi baya jin ko bai
so naga malama Juli na daga mana hannun sa dini da haka Tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
baba ya ko baki ne
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya
Arena.
Idan kina da bukata wayo ba duwa
ina zaki zauna kinga sarki sha baby wani kisa baby take it to me kika ji kusa yake ki bani kada na ja kana kai ke ke ma haka kike so ku gani
Baby girl, Kitchy Arena, Kitchy Arena.